أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da izinin Allah madaukin sarki, zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mu haɗu tarihi ba shi yau 26 ne da watan Juma'a al-akhira shekara ta 1446 Hijiriya, wanda ya dace 27 da watan 12 shekara ta 2024 miladiya. Zan mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Zan mu tashi cikin muna cikin kitabu tahajjudi, littafin da yake bayani akan sha'anin sallar tahajjudi. Zan mu tashi cikin ƙarƙashin kitabin nan, wannan shine darasin 168 na 168, babi na 11 da zan mu tashi, babu qiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi wa ma nusikha min qiyamil layl sallallahu alaihi wasallam. Yace al-Imam al-Bukhari wa qawluhu ta'ala ya ayyuhal muzammil, zuwa karshe yace babu qiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam, baban dake bayanin tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi, daga barcin shi ya tashi yayi sallah bayan yayi barci. Wa ma nusikha min qiyamil layl, da abinda aka shahi na qiyashi anin qiyamul layl. Wa qawluhu ta'ala, da ma fadar kuma Allah madaukin sarki, ma'ana wa babu qaulillahi ta'ala, baban kuma dake magana kan fadar Allah madaukin sarki, ya ayyuhal muzammil, ya kai wannan mai lulluba da mayahi, kuma laila kai tsayuwar dare illa qalilan, sai dan kadan, nisfahu, rabin shi, a unqus minhu qalilan, ko ka rage wani abu daga ciki, aw zid alaihi, ko ka kara akan haka, wartilil qur'ana tartila, kai karatun qur'ani da jeran tattilawa, karatu wanda yake ba zube ba har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa. Da wa qauluhu, da faɗa shi, alimu allan tuhusu, Allah ya san cewa ba za ku kididdige shi ba, fataba alaikum, sai ya yi muku rangwame, ya sabke muku daga wajibci zuwa ga mustahabbanci, shine ma'anan fataba alaikum. Faqra'u ma taysara min alqur'an, ku karanta abin da ya sauka na alqur'an har zuwa ƙarshen abin da ya kawo. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah yake cewa shine al-Imam al-Bukhari kenan. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yake cewa nasha'a, shine kama kawai tsayuwa, bil habashiya, da yaran habasha. Nasha'a shine abun nan kama yayi tsayi, ma'ana tsayuwar dare. Dai Allah yake cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wada'a, ma'ana inna qiyamal layli, wal qiyam shine nasha'a kin da yaran habasha. Wada'an kuma muwada'atan lil qur'ani, ashaddu wada'an shine muwada'atan lil qur'ani, yayi dacewa da alqur'ani, ma'ana ashaddu muwafaqatan li sam'ihi wa basarihi wa qalbihi, yahi dacewa da jin mutum kuma da ganin shi da zuciyar shi. Cikin dare gari yayi shiru, babu hayaniya komai, a wannan lokacin Allah yake nihi, karanta qur'ani yayi dacewa da ji, yana shiga cikin zuciya, yana shiga cikin ji sama da rana cikin hayaniya. Allah yake cewa wani guri liwadi ushine liwafiqu, dan su dace. Ya ga nan Bukhari ya fassara mana su kalmomi cikin aya alqur'ani da abinda suke da abinda yake magana ce ta Ibn Abbas, kuma in ba ka tari ba bukata ta kama, al-Imam al-Bukhari bai cika yin wannan ba, bai magana kuma inda yayi ta kin zaka ganta fi ashaddi sawab, ita ce karshen daidai da ka samu wannan wajen fassara qur'ani. Shi yasa ga dukkan masu tafsirin qur'ani kan wannan zasu kai, musamman masu takaicewa, masu kawo sabani sun kawo wancan yace kaza, wancan yace kaza, amma a ƙarshe dai a ce amma mafi inganci shine kaza. To duk abin da ya faɗa al-Imam al-Bukhari yana naqalto shi ne daga ahlul fannikin, magana tafsiri yake, aya qur'ani ce zai fassara mana wata kalma daga ciki da take da ba ta saba abin da aka sani. Nasha'a ba wai tashi ba ko farawa, wada'an shi ma gashi nan ba wada da shin huda za a ce, to amma ba wannan ake nihi ba, muwafaqatan ake nihi. To sai naqalto abin daga ahalin abin shine al-Imam Ibn Abbas, in kuma daga lugha ce sai yana naqaltawa Bukhari daga Abu Ubayd, babban malamin lugha. Yace ka annahu yushiru, al-Imam yake cewa a kalkashin kulla wannan baban, kamar ka ce Bukhari yana nuni ne ila ma akhrajahu Muslim, zuwa ga hadisin da Muslim ya huddo ta hanyar Sa'ad ibn Hisham daga Aisha take cewa inna Allaha tara da qiyamul layl fi awwal hadhihi sura, Allah ya fararanta ya wajabta qiyamul layl cikin farkon wannan sura ta ya ayyuhal muzammil. Faqama nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu hawlan, annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi suka yi qiyamul layl har shekara guda suna qiyamul layl a matsayin wajibi farilla. Hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surat takhfif, sai da Allah ya sabko sauki cikin karshen wannan sura. Fasar qiyamul layl tadawwu'an ba'da fardiyatihi, sai tsayuwar dare ya zama mustahabbi ne bayan canda farilla ne. Nan ce yace wastagana al-Bukhari an iradi hadhal hadisi li kaunihi ala ghairi shartihi, to wannan hadisin da Muslim ya huddo Bukhari bai huddo shi ba cikin sahihin shi, yayi ishara dai a gare shi cikin wannan cikin kullababi dan saboda maka nunin bai cika sharadin shi ba, amma zai kulla tarjuma da shi dan ka san ya inganta, dan ba duk wani mai inganci bane ya huddo, karshen inganci ne yake huddawa, karshen mai inganci ne yake huddawa. Shi yasa zaga wasu da dama cikin sahihin Muslim amma ba su cika sharadin shi ba bai huddo su ba, nayi bahasi guda akan suna na sharashi. To wannan a gurin yana gurare da dama, Bukhari yana yin haka kamar yanda yake cewa babun addinin nasiha, baban da ke bayanin addini nasiha ne, hadisi ne sahihi a Muslim wanda har arba'un nawawiyya an huddo shi. To amma da ke bai cika sharadin Bukhari ba sai kulla tarjuma da shi in yaso cikin baban kuma ya kawo wanda ya cika sharadin shi, yana da dama, babban guri ne wanda ya kai ayi buhus masu yawa akan shi. Yace da abinda Anas ya huddo a cikin shi yace wa ma tasha'u an tarahu min al-layl na'iman illa ra'aytahu, ba zakka so ba kaga annabi alayhi salatu wassalam. Kaga a cikin wancan hadisin da Muslim ya huddo da Bukhari ya huddo shi, shine zan mu samu mahallin shahid kirara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da yana qiyamul layli, aka soke ta aka sun yi shekara suna qiyamul layli a matsayin farilla a magana Aisha, sannan a ƙarshe Allah ya soke farillan ne mai da ta mustahabbi. Kaga da shi aka huddo da kirara mahallin shahid in ya huto, to amma sai ya ki huddo shi dan bai cika sharadin shi ba, amma kawo mana wanda mahallin shahid shine inda take cewa wala tasha'u an tarahu min al-layl na'iman illa ra'aytahu, kenan kaga yake nuna ba wajibi bane yana barci lokacin da ta tashi, yana nuni akan cewa ba daren gaba ɗaya bai ke tahiya, ba kullum bai ke cike daren da salloli, wannan kuma shine hanyar mustahabbi. Da a ce wajabtuwa ta ci gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fara ba har ta ce ana ganin shi cikin barci, to annan ne yace zaka gane kirara mutabaqatul hadisi litarjuma, hadisin ta inda yake da alaka da tarjuma, dan tarjuma tana da abin nan, tana da alaka ta ba kirara bace da ba hadisin da za a huddo. Muhammad ibn Nasr al-Muruzi ya huddo cikin qiyamul layli ta hanyar Samak al-Hanafi, malamai suna da malaman hadisi suna da rubuce-rubuce cikin fannin da zai zamana kowane fanni ya kasance an yi rubutu, an hada wani malami ya hada kaf hadisan da suka hada wannan abu. Shi wannan malamin ya yi littafin da yake sa suna qiyamul layl, duk wasu hadisan da ingantattu da daifai da na ƙarya duka ciki wanda qiyamul layl ce, muhaddariqa ta muhaddisin. Abu Ubaid yana da wannan al-amwal, duk wani abin da ya shahi dukiya hadisai wajen 2000 da ya zubo su, duk abin da ya shahi in dai hadisi ne ya shahi sha'anin dukiya. Yana da kuma at-tahur, kitabu at-tahur wanda je yana gana aika shi majmu'a. To suna da irin wannan, Ibn Abi Dunya shi yayi huce akan wannan, da wuya zaka samu wata mas'ala sai kaga Ibn Abi Dunya yayi littahi akan ta kuma akan hanyar huddo hadisai masu yawa cikin ta da athar. Hadisi na 1141 al-Imam al-Bukhari da ya huddo yake cewa haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس بن مالك شنو حميد الطويل دان شيكه ده روايه daga انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر يا كسانچه yana cin abinci a wata hatta na junna Allah ya su mu har sai mun yi zatan cewa ma wannan watan ko annabi bai yi azumi gaba ɗaya ba ma minhu wa isumu kuma in ya tashi yin azumin sai yayi tayi hatta na junna Allah ya fitar minhu shi an sai mun yi zatan cewa wannan watan bai ma ajiye azumi ba ko ɗaya wa kana la tasha'u me yasa yake da wannan annabi alayhi salatu wasalam mun ga cewa sha'ani na ibada kamata yayi a ce mutun ya dau wani tsarin da yake tahiya akai in duk uku a wata ne ko alhamis da litinin ne ka dawwama akan shi to amma shi a matsayin shi na shugaba hayaniya da kacaniya ba ta bashi wannan damar a sha'anin azumi ma'ana in ya ga dama ya dauka yayi tayi wani lokaci kuma su abubuwa su bujurwa ya ajiye an yi tunanin ma ba yayi ba yana duba maslaha ne dacewar yin abu yace wa kana lawa kana la tashau an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aytahu bazaka so baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare yana sallah sai ka ganshi yana yi wala na'iman illa ra'aytahu kuma bazaka so ganin shi yana barci ba sai ka gani ma'ana dai duka yake yana yin barci kuma yana yin qiyamul lail wanda yake nuna ba wajibi bace an soke wajibtatta da a ce wajibi ce ba zai rika barci ba wannan yace tabu Abu Sulaiman wa Abu Khalid al-Ahmar an Humaydu yayi mushi wanda ya mushi mutaba'a Sulaiman da Abu Khalid al-Ahmar daga Humayr al-Dawil anna salata huwa nawm al-qubul la yakhtalifu bil-layl abinda take nihi de tsayuwar daren Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar shi da barcin shi ya sha bambam da dare kuma ya sha bambam da lokaci ayyananne wala tatabu waqtan mu'ayyanan ba lokaci gare shi ayyananne ba duk lokacin da ya ga damar yana da ikon ya tashi ya qiyamul layl sai yayi duk lokacin da ya ga yana da dama barci bai jin barci sai ya tashi ta sallolin shi kuma wannan ba zai ci karo da juna da fadar Aisha yake cewa kana iza sami as-sarikh qama daga yaji cerar zakara yake tashi dan Aisha tana ba da labari gami da abin da ta gani ne wannan ku sallar dare ta kasance tana abkuwa galibi a cikin gidajen shi to labarin Anas ana daukan shi ne akan abin da ya rawaito ya gabata cikin abwabil witr man kana min kulli layl qad awtara Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane dare yayi wutir kenan ba ya ci karo ba da wancan hadisin shine taujihin ita ai a lokacin da yake gidanta Annabi alaihi salatu wasallam a ran nan za ta bada labarin abin da yake afkuwa abin da yake faruwa game da kiyamul lailin shi wata ma kuma ta bada abin da labarin da abin da yake afkuwa kenan ba zai ci karo da juna ba da abin da wacce ta fada da abin da wacce ta fada abin da ta gani a ɗakin ta yana yi wacce kuma ita ma ta faɗa abin da ta gani a ɗakin ta yana yi amma an ka cakuɗa su sai kaga cewa to akwai cin karo da juna babu kuwa ta'arudi babu ikhtilafi tsakanin su al-imam yake cewa idza ta qarara zalika idan wannan ya tabbata hadisin yana nuni akan cewa amalu tadawu laysa manudun bi awqatin ma'luma ayyuka na qiyamul layl na nafila ba a tsaida musu wani lokaci ba sananne wannan yana kasancewa daidai gurgurdan iradan mutun yadda mutun yake so da nishadin shi fa kana sallallahu alaihi wasallam laysa lahu fi shahr min shuhuri siyamun ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam wala fi durun ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam a wata bayyana wani azumi sananne da zai a ce duk wata 10 yake ko duk wata 20 yake hakanan cin abincin hakanan to sallar shi ma tana sabawa wani lokaci yayi sallah wani lokaci yayi barci wannan daidai gurgurdan abin da hali ya bashi amma aya ta farko yake cewa qumil layla illa qalila fiya aqwal akwai maganganu masu yawa cewa qumil layla ba ma'anar shi ba cewa farilla dalilin cewa nisfahu aw unqus minhu qalila aw zid walaysa kadhalika yakunu da fardu farilla ba a ba mutun zabi a ce irabi ko ka gada ma kai 1/3 ko ka kara ko ka rage wasu kai dalilin cewa wannan aya ba ta nunin ma cewa farilla ne mustahabbi ne kuma zaburasuwa ce wa huwa hatimu amma wasu suka ce farilla ne wajibi ne na uku wasu suka ce farilla ce wajibi ne ga Annabi alaihi salatu wasalam shi kadai an rawaito wannan daga Abdullah dan Abbas hujjar sa akan wannan shine hadisin da ya gabata cewa ina jin tsoron afarranta ta a gare mu kaga ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi cewa yana jin tsoron su sahabbai in sun bi shi afarranta musu sai yayi nuni akan cewa shi lam yakun faradan alaina mu ba farilla bace a gare mu kuma tana yiwa ya kasance farilla ce sannan aka shahi ta cewa fataba alaikum shine kamar yadda muka faɗa daga farilla zuwa mustahabbi akan wannan jama'a dan dazan jama'an malamai suka tahi akai cewa da farilla ce aka shahi ta dalilin hadisin Muslim da muka gabatar al-Imam an-Nasa'i ya hudu hadisi ta hanya Aisha yake cewa an farranta qiyamul layl cikin wannan sura ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi shekara guda sai da digadigin sa suka kumbura suka kame game da qiyamul layl khatimatu haisna ashara shahran wata 12 sannan Allah ya sabko wata 12 suna yin ta a matsayin farilla sannan sai Allah ya sabko da sauki sai ya zama qiyamul layl mustahabbi ne bayan canda farilla ne ita ce magana ibnu abbas da dawurin shi mujahid da zaid ibn aslam da jama'a da dama cikin abin da al-imam abubakar an-nahas ya huddo cikin nasikhul hadis wa mansukhihi wa qala al-hasan ibn sirin da hasan da ibn sirin yake cewa sallar dare farilla ce ga dukkan wani musulmi gaba daya koda daidai da gurgurdan tatsa akuya ne wannan shine abin da aka gabatar ma'ana cewa har a yanzu farilla tana nan akan kowa amma so daya a rayuwar shi so daya a rayuwar shi in yayi ta sauke mishi kamar haji kenan ta sauke mishi duk wanda zai zo ba sai ta zama na mustahabi ne wasu haka suka ce Isma'il ibn Ishaq yake cewa ina zatan ya hado ne faqara umma taysara minhu al-Imam Shafi yake cewa najo su malamai suna cewa Allah madaukin sarki ya sabko faralla cikin sallah kahin ya faranta salloli guda biyar ne ya faranta qiyamul layl sannan aka shahita da cewa faqara umma taysara minhu ya dogon bayanai da yanda malaman tafsiri suke kawo shi Abu Umar ibn Abdul Bar yake cewa magana wasu tabi'ai ce dan malikiya ne qiyamul layl farilla ce koda daidai gurgurdan tatsa akuya ce amma ce magana ce shaza abun bari ko kallanta bazanni ba dan ijma'in malamai akan cewa qiyamul layl an shahi shi da cewa alimu Allah ta husu magana ta gabata akan shi Allah yake cewa qaulan saqilan ma'ana haramu huwa halalu qur'ani magana ce mai nauyi ta bangaren kiyaye halakin shi da haramkin shi haka mujahid yace da hasan yake cewa al'amalu bihi kana saqilan aiki da shi abu ne da kasance mai nauyi mai wahala wa aqawmu qilan asbatu lil qira'a ma'ana shi yahi daci ya tabbatar da qira'a mujahid yake cewa li hadzal ma'ana faradallahu da wannan ne ma'anan ne Allah ya faranta sallar dare a cikin sa'o'i na dare wani juz'i na dare ana nihin dan saboda mutun a fadakar da shi gami da fahimtar qur'ani da tadabburin qur'ani zuciyar shi ta rika karantawa tana hankalta yana daga cikin sirrin qiyamul layli mutun yana yi karatun qur'anin ya zuciya ta yi halartawa kuma halshi ya yi gudanar da qira'a lahiyayya sama da in ya kasance da ranan sai babu na 12 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu aqdi shaytani ala qafiyatir ra'si idza lam yusalli bil layl baban da yake bayanin kulli da shaytan yake akan qiyam mutum idan bai yi qiyamul layl ba idan bai yi sallar dare ba hadisi na 1142 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayra ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqidu shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum shaytan yana yin kulli a kan qiyam kan dayanku idza huwa nama salasa ugadin idan yayi barci kulli guda uku yake yi yadribu kullu uqadatin akan kowanne darmi sai ya rubuta alayka laylun tawilan farqu dare mai tsawo ne ita barcinka na haka yake rubuta ma mutun akan qiyam shi a je mishi fa idza staiqaza idan ya tashi fa zakara Allah ya ambaci Allah in hallat uqada sai kulli guda ya warware kulli uku ne ya kama manta da ka tashi da zikirin Allah mun ga zikiri na tashi daga barci kana tashi in kayi shi sai kullun shi daya ya warware fa in tawadda in hallat uqada idan ya tashi ya je arwalla kulli guda sai ya warware sura daya fa in salla in hallat uqada idan yayi sallah kuma kulli guda sai ya warware to yace fa asbaha nashidan sai mutun ya wayi gari cike da nishadi dayyibun nafsi zuciyar shi cikin dadin rai zai tashi wa illa in ko bai haka ba to kullun nan na shaydan na tare da shi asbaha khabisan nafsi sai ya tashi da mai mummunan zuciya kaslan yana cike da kasala dan saboda bai yi wancan abubuwa uku ba kulli na shaydan yana tare da shi zai tashi cike da kasala da rishin jin jikin shi a gaje kamar an bashi kashi alhali ko lahiya shi law babu abin da ya same shi bai sawarware wancan kullulluka na shaydan ba hadisi na 1143 al-Imam yake cewa haddathana Mu'ammar bin Hisham qala haddathana Isma'il qala haddathana Aufu qala haddathana Abu Raja qala haddathana Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya cikin sha'anin mahalki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ammal ladzi yusalagu ra'suhu amma wanda ake kacancana kanshi bil hajr da dutsi ana ta kishin kanshi da dutsi fa innahu ya'khudhu al-Qur'ana fa yarfiduhu mutanan ne da yake ya karance Qur'ani sai yayi watsi da Qur'anin wa yanamu an salatul maktuba yayi tabarci har ma gami da sallar farilla makaranci ne mahardaci ne tilawa hadadda amma bai tashi qiyamul layl bai tashi gami da sallar farilla yayi watsi da qur'ani shi yasa annabi a hadisi ya fuskanci mahardata yake cewa awtiru ya ahlul qur'an ku rika wutriya kuma abuta alqur'ani saboda shine babban amfanin shi nan al-Imam yake cewa idza taqarra zalika at-tabwib laysa mutabiqan lima awradahu min al-hadis idan wannan ya muka fahimci wannan baban da Bukhari ya kulla bai dace da hadisin da aka kawo ba saboda zahirin shi cewa shaydan yana kulli ne akan wanda yayi sallah da ma wanda bai yi sallah ba wannan huto na hutokin al-Imam al-Maziri ne yamma Bukhari ita amma ana fassara maganar Bukhari akan cewa istidamatul uqadi inna ma yakunu alaman tarakas salah ai mun ga cewa farkon can da aka ce an kulle shedan yayi kulli akan kan mutum kulli uku wanda yayi sallah ko wanda bai ba gaba ɗaya aka yi magana yake ma mutane kulli to idan muka fahimci wannan kamar yadda maziri ya kawo sai mu ga cewa to babu alaka tsakanin baban da magana kiyamul layl dan kullun wannan kowa ne shedan yake ma ba sai wanda bai yi kiyamul layl ba to sai dai abinda Bukhari yake nihi kullun nan ya ci gaba da dawwama har ya sababa maka kasala wanda bai yi kiyamul layl ba wanda bai yi kiyamul layl ba kenan ta wannan huskan ne za a gano wajhu tarjuma waja alaman sallawan halatu qadahu kamal lam yaqir alaihi li zawali atharuhu wanda kuma yayi tashi yayi zikiri yayi arwala yayi sallah kullun nashi duk sun warware na shedan to kamar daidai yake da bai yi ba fa in kunta fatasadiqu abu hurayra fasadiq fa abu hurayra kana turana awwalul layli na amana akhirahu in kace abubakar da abu hurayra su tsarin su a farkon dare suke yin wutarin su kuma sai su yi barci a ƙarshen dare sai a ce to abin da yake nihi wanda yayi barci bai yi kiyamul layl kuma bai da niyyar yin kiyamul layl amma wanda yayi sallar nafila daidai gurgurdan abin da aka kadarta mishi yayi barcin shi da niyyar ya tashi bai ya shiga cikin wannan kullun na shedan dalilin hadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min imrin babu wani mutum ya kuna lahu salatun bilailin wanda zai kasance yana da niyyar sallar shida da dare wanda zai rinja barci ya rinja yake sai Allah ya rubuta mishi ladan sallar nan tashi nau barcin nashi sai ya kasance sallashi ce an bashi wannan ya ci wannan garabasa saboda ba daga ganye kwanta ba wakila wasu malamai suka ce min qadil qalbu wa tasmimihi ka annahu yasusu kullun wannan da ake fada zuciya ce zai kulle ya rihe ta kamar yana maka wasiwasi ne yayi ta gaya maka a zuciyarka cewa dare mai tsawo ne haka ne kuma duk wanda ya sa kwabijin dadin barci musamman cikin sanyi yanzu sai ya ta juyi cikin bargona kai da sauran lokaci har sai lokacin ya kare ya tashi gaba wani abin da ya saura sai sallar farilla na shidda da yace yana buga a cikin kowane kulli yace akwai dare mai tsawo ne yadribu yace yuridu yadribu bi raqadi yana nihin sai ya sanya maka barci shedan ne zai sanya maka barci kamar yadda Allah ya fada fadarabna ala azanin fil kahfi fadarabna bi ma'ana anamnahum darabna ala azanin muka sanya su barci ko wajen tafsiri waka ce waka muka yi bugu akan kunnuwan su Allah ya fada haka saboda barci ta kunne yake shigowa kawai ce fadarabna ala azanin ma'ana anamnahum kawai muka sanya su barci fil kahfi a cikin wannan rami ma'ana shi shine abinda shedan yake nihi shine cewa ya sa ka barci akan cewa dare mai tsawo ne da taswifin bil kiyama ya ta sa maka cewa ka tashi yayi ta sa maka labas da cakudewa cewa da barcin daren da saura idan ya tashi yayi zikirin Allah sai kulli guda ya warware nan kamar da Abu Umar ibn Abdul Bar yake cewa azzikir ya durdu shedan sanin mu ne cewa dama zikiri yana kore shedan hakanan arwalla hakanan sallah yace tana yiwa ya kasance zikirin shine da arwalla da sallah saboda cikin sa akwai zikiri wanda yake bantar su wajen kore shedan yace wannan ba'iri ne dan saboda ukun duka annabi alayhi salatu wassalam ya zanu yace suna abun magana ta gaba da yace asbaha nashidan tayyiban nafsi sai ya wayi gari yana cike da nishadi kuma da dadin rai yana nihin cike yake da farin ciki dan Allah ya mushi muwafaka yayi biyayya da Allah kuma ya samu ladan da Allah ya alƙawali kuma Allah ya sa albarka cikin zuciyarshi da dukkan tasarrufin shi cikin lamarran shi saboda wannan kulli na shedan ya huta kuma da wannan kasala da shedan yake samu shi wannan kin ka ga yana da cikin farala ta kiyamul layli da sallar dare Isma'ili yayi itiradi da cewa haza la yadkhulu laysa rafdul qur'an wannan hadisin da yake ciki da ya kawo bayya cikin abin nan bai cikin tarjuma walaysa rafdul qur'an tarku salati bil layl rafd in qur'ani da mutun zai yi babarin kiyamul layl bane insha Allah Imam al-Isma'ili amma yace abun mamaki ne dan saboda zai zo anan gaba yace wallazi ra'aytu shi da qur'asahu farajulun allamahu alquran mutunan da naga ana ta kwankwatsa kanshi da duwatsu cikin annabi da yayi mahalki an tayi da shi sama yace wanda na gani ya tambaye jibril menene yayi yace mutun ne wanda Allah ya karantar da shi qur'ani kawai sai yake ta shi kabar shi bai kiyamul layl he da yammance qur'ani kuma bai aiki da shi da rana to haka za a yi ta mushi azaba kabarin shi ce har zuwa kiyama dan saboda mutum ya kasance ya karanci Qur'ani kuma yayi banza da shi ba karamin lahi bane annabi alayhi salatu wa sallam da wani hadisin da ake cewa duk wanda ya karanta Qur'ani yammance zai tashi gobe kiyama yana kuturu to wancan bai inganta ba amma wannan shine mafi inganci gashi a cikin sahihul bukhari kuma shine karshen wa'idi harshen narko ga wanda ya kasance ya karanci Qur'ani kuma ya bar shi ya shiga harkokin shi wani a cikin makarantar mu zai kasance tsakanin shi da karatun Qur'ani kawai an kira su infida'u ne a bada 20-20 muna da su diya wanda karatun Qur'ani in kaga ya dauko ta kara kawai mutuwa akai gidan wani ita ma dan saboda ana bada na shayi in ba dan wannan ba bai dauko shi ba to kaga wannan ba karamar halaka bace ba karamar halaka bace a nan gurin yake cewa al-imam al-hafiz ibn abdul bar yake cewa gurguje yace wannan zargin da aka kawo cikin hadisin nan wanda bai tashi bai kiyamul layl yayi watsi da ita gaba ɗaya shine wannan narkon zai same shi amma wanda ya saba kuma sai barciyar rinjaye shi kamar da muka yi bayani can gurin to wannan ba za a sa shi ba cikin wannan narkon eh abu na gaba yace qad yazunnu anna bainal hadithi hadisi lati fil wakala allazi idza qara'a ayatul kursi wani zai yi tunanin ija al-imam ibn hajar cewa akwai cin karo da juna da wannan hadisin da hadisin a can gaba cikin babul wakala zai zo kitabul wakala cewa idan mutun ya karanta ayatul kursi wajen kwanciya barci shedan ba zai kusance shi ba mun ga da wannan mun san da shi to kuma ya aka yana har yazo ya kusance kan yayi kulli har uku tare da kai bayan ka karanta kursi yace babu cin karo da juna dan saboda kullin tana yiwa kulli ne na ma'ana ba kusanci ba na hissi na yazo gashi ya taho kusa da kai wancan kuma ayatul kursi tana kore shedan ya taho kusa da kai kusance ka kusanci ba na hissi ba na ganga jiki shi kuma kullun wannan da kullun da zai maka ba kulli bane na sai yazo kusa da kai yazo darmi wa kazal akasu haka na akasun babu iskali yace iz la yalzam min sahri iyahu masalan an yumasahu yace ba zai kasance ba ana nihin cewa sai ya taba ka zai yi wannan kullun ko dai ba haka ake nihi ba sai ya kusance ka ba yana iya sata ko kuma ya turo wakilan shi wanda su zo su geha kullun su tahiye su na gaba inna ma khassal wudu abinda yasa aka kebanci arwalla bi zikir da ambato saboda ita ce galibi ma'ana idan mutun ya tashi yayi arwalla aka ce kulli guda ya warware to kuma wanda janaba ce gare shi wa da ya tashi yayi wankan janaba kullun ya warware ko bai warware ba gudan ya warware tunda janaba wanka ne zai yi ba arwalla ba yace an kebanci arwalla saboda ita ce galibi mutane suke yi amma mai janaba ma ya shiga dan saboda ita arwalla ce hadda duriya shin taimama ta yi matsayin arwalla ga wanda bai yada yace shi ma guri ne na bahasi malamai sun yi bincike mai yawa amma abin da ya bayyana gare ni Ibn Hajar yace taimama tana wadatarwa ga wanda ya kasance ita ce haƙƙin shi dan saboda duk da cewa cakuɗa da sha'anin arwalla shine mai wahala dan shi zai kore maka barci taimama ko babu wannan a ciki amma duk da wannan zai ta shiga cikin da kai ma ita ce wajibinka ita ce farillaka a lokacin na shidda yace la ya ta'ayyun li zikri shay'un makhsusun la yuzi ghayruhu nan zikirin da aka ce in ya tashi ya ambaci Allah kawai aka ce mutlaqan ba wani zikirin Allah ke bantacce ba ake nihi kowanne kalma ta zikiri ya ambata ya shiga ciki sawa'un ibn hajar yace karanta qur'ani ne daga tashin shi karanta qur'ani yayi bismillah yayi haidala yayi shagaltuwa yayi da ilimi mafificin shi hadisin da zai zo babu fadlu man ta'arra min al-layl faralau wanda ya tashi daga barci wanda annabi yake cewa wanda ya tashi daga barci cikin barcin shi yace la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu huwa yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhair huwa ala kulli shay'in qadir walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tashi daga barci yayi wannan zikirin ya roki Allah zai bashi to wannan zikirin yace shine mafificin abin da zai gaskata akan wannan nan da aka ce yayi barci gami da sallar farilla zahiri ana nan sallar lisha ce bai yi ba kuma shi yayi dacewa da gurin da yace yusulagu ra'asahu shine yukhdashu ma'anar shi shine yushaqqu aw yukhdashu ana tsatsaga kan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin wannan kin mahalikin nashi sai na babi na 13 babi na 13 al-Imam al-Bukhari
wannan kuma wannan wajen na gida mun an zo kawo da shi zai kuma
wannan kuma daidai yadda mutun ya azama kan shi tsarin da ya dauka yake yi duka kowanne in yayi ya gaskata a gare shi babi na 13 babun izanama wa lam yusalli bala shaytani fi uzni, baban da ke bayani idan mutun yayi barci bai tashi ba to shaytan zai hutsari a kunnan shi. Hadisi na 1144 al-Imam yake cewa haddathana Musaddad qala haddathana Abu al-Ahwasi qala haddathana Mansur an Abi Wa'il an Abdullah qala zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam an ambaci wani mutum faqila, sai aka ce wannan mutum ma zala na'iman hatta azbaha, bai gushe ba yana ta barci har asuba ta zo. Fa qala, sai Annabi yace bala shaytanu fi uzni, shaytan yayi hutsari a kunnan shi, shaytan ne ya mishi hutsari a kunni. Kaga nan gurin mun sani cewa yana daga cikin abun nan, abin da aka sani mubahamat, mubahamatul Bukhari, wanda shi kanshi Al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Rajab Ibn al-Mulakin yana da hadisan mubahamat, yana da littafi kan mubahamat, bai wuce kama wannan ba. Duk inda aka ce rajulun ko imra'a ko kaza, sai abinci ko wane ne ne, to irin wannan abubuwan da ake nasaba ai guda ma bisa bincike akan shi, abinci ko akan cewa wannan mutunan da aka yi haka aka gaya mishi haka wane ne ne, wannan dama bisa bincike kan shi. Wa huwa ala zahiri, yace hadisin nan akan zahirin shi yake, dan babu abin da za a ce bai yiwa shaydan kin bai hutsari akan shi ba, kuma shaydan yana mishi haka ne dan wulakanci da bai dauke shi a kowa ba. Shine abin da Dawudi ya bayyana wanda ya dauka kan cewa da ni da kai duk daya. Al-Imam Dawudi ash-Shari aka ya bayyana a cikin sharhin shi. Wa ya tamil an yakunu tamsilan, tana yiwa kasance misali ne ake na cewa ya rab kana gami da yin sallah, sai ya kasance da jin shi da ganin shi duk sun yi nauyi ta yadda bai shi, ana ta kiran sallan ma bai shi, saboda hutsarin shaydan ya taushe kunnan nashi, babu abin da yake shi. Kamar yadda wani mai rajiz yake cewa bala suhailun fil fadihi fa fasada, suhail tawrarin suhail tayi hutsari a bisa wannan, bisa nan nage na sha'ir ya baci. Tauraro ba hutsari take ba, kyarara kawai, yana nihin dai tauraron suhail ya huto, fadihi ya baci, ba hutsari na hakika yake ne ba. To nan tana yiwa Annabi ya kasance yana nihin ba hutsari na hakika ba, ya taushe kunnan shi yake nihi. Yace wa husal bawl fi zikri iblagan fi tanjisi, an keɓanci hutsari da wannan da ambato dan saboda kaiwa ƙarshe wajen najasa, ba za a ce ba aka mishi tohi ko ya watsa mishi miyau ko ya watsa mishi majina, shaydan ya zuba majina a kunnan shi a mafi ƙarshen najasa kuma ƙarshen wulakanci, a ce an maka hutsari shi ma a kai. To wannan yake nuna cewa shaydan ya kai ƙarshe wajen rena maka wayo. Yace wa husal uzunu, an keɓanci kunni li anna hasatul intibahi, dan kunni shine hasa ta wannan ganga jiki ta tashi ta fadaka, barci ta nan yake shiga, kuma wanda za a tada daga barci za a tada, sai hasa ta barci ta wannan tana kai sako ne da kyau zai ji kuma ya san cewa an tada shi. Amma wanda ya kasance misali zai kasance ya baci hasa kinan ta al-intiba ta baci, zai kasance tashi barcin shi sai ya ga dama, tashin shi sai ya ga dama, tada ba za ta mishi amfani ba. Kuma yawan nauyin daidai da Allah ya halici wa gakin ta mutun ta dan Adam, yadda Allah madaukin sarki ya halici wannan hasatu sam'ikin, yadda take da ƙarhi da yadda take da rishin, ne daidai gwargwadon yadda mutun zai kasance mai nauyin tashi ne daga barci, ana tada shi ayi da kyat zai tashi, wani zai kasance tashi daga barci ayi tashin shi yana da wahala, hasatu sam'ikin ce yadda Allah ya halice ta. Haka nan shi kuma wanda ya kasance ba haka nan ba, aka san shi sai ya zamana ana taba shi zai tashi daga barci. Naha ila haza faqala haza ala sabili al-igya min tahakkumi shaytani fil uqadi ala ra'si bin nawmi at-tawil, yace kafa ibnu mas'ud yace kafa bil mar'i min ash-sharri an yabula shaytana fi uzni, ya isan ma mutun sharri a ce shaydan yayi hutsari a cikin kunnan shi, duk wanda yayi dare barci duka yake ta sharara barci bai tashi ba har lokacin kiran sallah bai tuna ba, to wannan shaydan ya taushe kunnon shi gaba ɗaya da hutsari, yace wannan wulakanci yayi wannan ta huskar shaydan ya mai da nan kunnan ka shine dushikin shi lil qazurat, kuma nan ne gurin zuba tattaka shi, tattaka ma ta ƙarshe. Nas'alullahi assalama an jibun al-mulakin. Na sha uku ne, sai na sha hudu, babu na sha hudu. Al-Imam al-Bukhari ya ce babu du'a wa salati min akhir al-layl, baban da ke bayanin addu'a da kuma sallah a ƙarshen dare. Wa qala Allah ta'ala, Allah yake cewa kanu qalilun min al-layl ma yahja'una, da daddare kadan ne suka kasance bayan Allah na gari ya namuna suke barci. Bukhari ya ce ayya namuna. Hadisi na 1145 ya ce haddathana Abdullah ibn Maslama dalibun Malik ne, an Malik daga Malik daga Ibn Shihab daga Abi Salma da Abi Abdullah al-Agar daga Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai girma daukaka yana sabkowa kullu lailatin kowane dare ila sama'i zuwa ga sama sabkowa da taddace da shi yine baqasulul layl al-akhir lokacin da sulusin karshe na dare yayi saura yaqulu Allah yana cewa man yad'uni fa astajibu lahu wa yake roko na in amsa mishi wa man yas'aluni fa udhiya man yas'aluni fa udhiya wa yake roko na in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wa yake neman gafara ta in mishi gafara alhujuu shine naumul layl khasa in an ce alhujuu kawo barcin dare kadai na rana ba a kiran shi da alhujuu wasu ka ce ma'anar shi shine kowane lokaci zai wuce suna tare da alkhairi na Allah anan al-imam al-hafiz min al-mulki yake cewa an hikaito daga wasu daga cikin magabata hadisin nuzul ne hadisin da ke cewa Allah yana sabkowa daga magabata sun tafi akan cewa wannan hadisin da makamantan shi azartar da su a shido suka mayar da suka zo a kore musu kaifiya ba zaka ce ba yaya sabkowar ta Allah take yaya yake wannan duka Allah bai aza maka ba an hikaito daga makahulu yana cewa da zuhuri yana cewa amirul ahadis ku shudar da hadisan nan kamar yadda suke kawu ku ce yana sabkowa babu ruwan ku da bincike abu abdullahi yake cewa mu muna ga wannan hadisai da ake kawowa bazan bincike wajen ma'anarsu ba akan wannan malik ya tafi akan hadisin istiwa'i akan al'arshi bai haki haka ya kawo daga abdullahi ibn wahab can dogon hadisi ga ya can a hamishi ya kawo Dawudi Ashari ya dauko irin wannan da kwatankwacin shi game da gabata ya ikalto daga Ibn Habib sai zamana mazahibin malamai da makamantan cikin wannan hadisin da makamantan shi shine firqatun wasu jama'a suna fada tawili kamar yadda ya gabata su yi hadisin idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an cewa kusanci wannan ba na kusanci bane na masafa ko kwatankwaci ne to wannan tabbas tawilin shi za a yi kwatankwaci ne wasu jama'a sai su ce alwaqfu an jami'iha tawaqqufi zammi gami da dukkan hadisan da suke fadar irin wannan kawo mu ce Allah ne masani wasu kuma sun tafi akan tawili an tambaye malika cikin al-utubiyya daga hadisin da yazo cikin sha'anin janaza janaza ta Sa'ad ibn Mu'az cewa la ya tahaddasu bihi wa la yad'u al-insanu ila an yatahaddasu bihi wa huwa yara ma fihi min at-tagrir malik yace kan mutun ya sake rika magana cikin irin wannan hadisan ma'ana da aka ce da mutuwar shi da ya mutu sai da al-arshin Allah ya girgiza kan mutun ya rika bincike in ji malik wace irin girgiza yace ya al-arshin da aka ce Allah yana sama kuma duka wannan yace shiga ne cikin ruduwan da Allah bai aza mishi ba kuma inda zan mu san cika imani ta sahabbai da kuma sanin ya kamata duk yawan tambaye su da sha'anin addini su yi bincike su abin ba zaka taba ji sun tambaya irin wannan ba sai mu lokacin mu da jahilci da rena sha'anin Allah ake aza su ayi jahile suna ta tattamana suna ta inkari suna kore abubuwa amma sahabbai da tabi'ai har abada ko nasi dai ko maudu'i ba zaka ji ba an ce sahabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ko tabi'i ya tambaye sahabi to yaya sabkowa Allah take yaya kafa Allah take yaya kaza idan Allah yake yadda suke zuwa cikin hadisi sun san ba hurumin su bane sha'anin Allah mutun iya zai sa tafakkaru fil makhluq wala tafakkaru fil khaliq ku yi tunani cikin halittun Allah shi ya aza muku amma ku yi tunani cikin sha'anin Allah sha'anin karan kanshi to wannan halaka zaka yi shi ya badda kuma dukkan firqat da Allah sauran firq wanda suka bace batattu sun tafi akan tawili Ibn al-Qasim babban dalibin Malik wanda ya shekara wajen 20 a wajen shi yace la yanbagi liman yattaqillaha an yatahaddasa bi misli haza bai kamata ba ga duk wani mai tsoron Allah ya rika bayani irin wannan hadisan aka ce mishi hadisin da yake zawa ce inna Allah yadhaku Allah yana dariya falam yara min haza yace ban ni ganin mutun zai ya halitta yayi magana akan irin wannan ko daya da hadisin nuzul sabkowa Allah dukkan su kan mutun yace binciken yaya suke yayi ya shiga ma tashbihi da mu'abila hadisin nuzul da dariya Allah sahihai ne yace babu abun suka ba wanda ya isa ya soke su hadisin gilgiza arshi shi ma gabata ba wanda ya isa ya soke shi yace wal mukhalafa fihi min sahaba hadisu sura haka nan hadisin sura inna Allah ta'ala khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci annabi adam akan sura shi da hadisin da ke bayanin kabarin Allah hadisan su daraja su bata kai ba hadisin sabkowa Allah da makamantan su dukkan su imani da su ba tare da bincike ba shine daidai mutum ba zai rika bincike ba cikin su wafil hadisi a cikin hadisi cewa karshen dare shine mafifici wajen addu'a da istighfari dan Allah yana cewa bil ashar hum yastaghfiruna da asuba mutanen kirki istighfari suke muharib ya rubuna da sar ya to daga amin shi yace ya kasance yana zuwa masallaci cikin lokacin asuba sai ya wuce gidan Abdullah dan Mas'ud yaji kullun ana ce Allahumma innaka amartani fa ata'tu wa da'awtani fa ajabtu wa hadha saharun faghfir li ya Allah ka umarce ni cewa in tashi kiyamul layl nayi biyayya ka kira ni kuma na amsa man yad'uni wa yake roko na in bashi ma'ana yake ni ya Allah ni na amsa kiranka ina roƙon kuma ina neman gafara ya Allah cika mini alƙawlinka ka mini gafara malamai suka ce Yaqubu alaihi salam ya bar addu'a shi ne da yace saufa astaghfiru lakum rabbi da sanni zan nema muku gafara Allah ya bari ni har zuwa lokacin asuba jurairi yake cewa Dauda ya tambayi jibril yace cikin dare wani lokaci Allah ya yi sauraro yace bai lokacin da al'arshin shi yake motsi shine lokacin asuba da yake cewa sai ka ambata ana jin kama ana za a karba dan ji ai Allah yana jin kowa da mai roƙon Allah da ɗan kada kada duka kowa Allah yana jin shi to amma ba wannan jin yake nihi ba ji na amsawa wanda an amsa maka ma'ana Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi yake cewa haka hukiya anil mubtadi araddu hadhihi al-ahadith an hikaito daga yan bid'a cewa wannan hadisan ayi raddin su amma yace wa ani salaf imraruha salaf sune a shudar da su kamar yadda suke wa ani qaumin ta'wiliha wasu kuma sun tahi akan tawilin su yace haka muka tahi akai amma wanda yake cewa sabkowa zuwa ga tsaiki ne na zatin shi da dogon bayani dai da ya kawo wanda ba gurin khaudi bane a cikin shi kirmani yake cewa tana yiwa addu'a shine ma la yadlabu fihi nahau ya Allah ai cewa a cikin hadisin idan mun nura da kyacca man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa udihu nan menene bambanci tsakanin biyu wa yake roƙo na an amsa mishi kuma wa yake da addu'a da as'al in duka ai kusan ɗaya ne to kuma ya akai Allah ya faɗa biyu kirmani yace tana yiwa addu'a ukin atlab kin shine kawai ce ya Allah ko Allahumma kade ba tare da ka sa bukatarka ba su'al kuma he ka gama da roƙonka ce ya Allah urzuguni ko ya Allah ikfini kaza ko makamancin wannan shine bambanci tsakanin su da Allah ya roki Allah ko da bai ce ba a bani kaza as'al Allah kuma sai ya zama ya faɗi bukatar shi hadisin baban akwai farala cewa karshen dare an yi fifita shi da kuma wutiri mutum ya bar shi har zuwa karshen dare ga wanda ya san zai tashi cewa kuma karshen dare an yi karbawar addu'a da kuma istighfar ta yi shiga a wannan lokacin kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa wannan lokaci ne wanda ana amsawa akan shi to nan yace ba za a yi huto na huto ba da wanda suna roƙo ba a amsawa da yawa kowa zai san cewa ina da matsaloli da dama kuma a lokacin nan da Allah ya ce yana amsa nake ta tashi ina tayi kuma shiru har yau ina ce saboda sababu takhallufu ku a khalifi sharadi sababun rishin amsawa da kai halal cikin sharadin ba a cika wani sharadin da kan kiyayewa cikin abincin mu muna cin haram ko cikin abun sha ko cikin tuhahin da ake sawa ko kuma gaugawa ko kuma addu'a ta kasance saban Allah ne ko kuma amsawa ta karbu amma ba yanzu ba kai za a bayyana maka ita ko kuma an jinkirta maka saboda wata maslaha ka da Allah shi ya san wannan duka wannan kai baka san sirrin nan ba ka ce ba a amsa ba tabbas in ka roƙa kin Allah bai saba alƙawli zai amsa in bai amsa ba in ma cikin wancan sharuddan mun saba wani ya kasance abincin ka ko abun shan ka ko tuhahin ka akwai haram a ciki dan waya zo cikin sarf cewa mutum zai saka haram ɗaya a bakin shi ya an ko kwan 40 Allah bai kalli addu'a shi ba to kaga in wannan ya tabbata zai kasance matsalar daga gare ka ne ba rishin amsawa ba to haka nan amsawa ma kakai tunanin cewa ya Allah ka bani kaza kaza kin nan mu a fahimtar mu ta dan adam he in shi kin aka ba mu zan mu ce an amsa ba wannan bane tana yiwa ya kautar da wannan ya baka wani abu wanda yahi wannan alkhairi wanda inda zai nuna maka kai da kanka zaka ce kai wacce ta yi gyara ne shi da yake ya san asrar ba abin da yake aikata sai abin da yahi ka san kanka he zaba maka abin da yahi ya maka alkhairi kamar yadda kai da yaron ka yaro zai kasance yana ta kuka a bashi kaza yana ta kuka ka hana mishi yana so ka san yana so amma ka hana mishi me yasa shi da bai ba zai iya idrakin asrar din sirrin abubuwan da yasa ka hana mishi ba zai ga cewa hanawa ce alhaliko ba hana ba ce maslaha shi ce kake kallo babu na go babu mun namu awwalul layl wa ahya akhirahu baban dake bayanin wanda yayi barci farkon dare amma sai ya rayar da karshen daren wa qala salman li abu darda salman yake ce ma abu darda nam ibarci lokacin da ya ziyarce shi a matsayin bakon shi falamma kana min akhirul layl inda karshen dare ya zo ce mishi kumil an tashi yanzu inda ya kashi cikin riyadus salihin qala annabi sallallahu alaihi wasallam amma da haka sai annabi ce sadaqa salman salman yayi gaskiya haka ya kamata kai hadisi na 1146 yace haddathana abul walid haddathana shu'ba wa haddathani sulaiman haddathana shu'ba an abi ishaq an al aswadi yace sa'altu aisha radiyallahu anha tambi aisha allah rada ita kaifa kana salatu kaifa ka salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bil layl ya ya salla annabi sallallahu alaihi wasallam daddare take kasancewa qala sai tace kana yanamu awwalul layl wa yaqumu akhiruhu ya kasance yana barci farkon dare sai ya tashi a karshen dare fa yusalli sannan yayi salla summa yarju ila firashi sannan ya koma zuwa ga shinhuda shi fa iza azana al muazzin idan mai kiran salla ya kira wasaba sai ya zabura fa in kana bihi haja idan ya kasance yana da bukata ta kusanta iyali igita sala sai yayi wanka wa illa in ko ba haka ba tawadda'a sai ya arwala wa kharaja sai ya huta abu darra cikin hadisin sunan shi shine waymir ibn zaid waymir ibn zaid zuhuri ya rawato daga abdurrahman ibn qari yake cewa Umar yake cewa sa'atul lati tanamuna fiha ajabu ila min sa'atul lati taqumuna fiha lokacin da kuke barci yahi burge ni sama da lokacin da kuke tashi Ibn Abbas yake cewa cikin qiyamul layli na Ramadan abinda kuke bari yahi abinda kuke samu yahi abinda kuke bari barci kuna barci ku yi sallolin da wuri ku je ku kwanta a cikin shi akwai dalili akan cewa ruju'u min salati ila firashi bayan yayi salla yana koma shin huda shi ko ya kusanci iyalan shi ya wayi gari da janaba sannan yayi sar yayi wanka ya kasance yana aikata haka wasu suka ce zahiru adamu duhu li nauma al janaba zahirin shi shine rishin arwallashi dan saboda yayi barci annabi alayhi salatu wasalam tare da janaba na 15 ne ko ana zan mutakaita lokacin ya tafi nan zan mutakaita zan mutashi na gaba babu ne sha shidda abinda muka dadi da Allah ba mu dada na kuskure Allah mana gahar assalamu alaikum warahmatullahi yawa wannan tsakuwa zan mu karanto wani daga cikin wannan da nan muku zancen shi izinin Allah na kammala shi wanda sunan ma ya sauya wancan sunan da na ambata ba shi bane tazkiratun fi ardi ma hadasa min al-ibar inda maut ba'd man gabar tunatarwa gami da wasu abubuwa da suka faru na daukan izina a wajen mutuwar wasu daga cikin magabata wanda suka riga mu gidan gaskiya dan wannan wancan wanda muka rawai wannan ma fa Allahu bika bayan sun mutu ne wannan kuma abubuwan da suke nuna na alamun sun samu karbuwa wajen ihtidar wajen hutar rai lokacin mutuwa na kawo kissa da hikaya wajen 105 wanda daga cikin su zan mu gani rabuwanmu da izinin Allah madaukin sarki da nayi shi dare ɗaya ka wani buna kammala shi bakin shi daga bayan magarba zuwa ƙarfe 3:30 na ƙare shi kuma galibi matukar na sa bahasi gaba haka nan nake mishi an fara shi tun daga magarba har zuwa sallar asuba ko har zuwa sahi hatta yau kina nake gaya muku duka ina zaburar da mu ne saboda sanin cewa ayyukan nan na addini mu sa kanmu duk wanda ya sa kanshi ba wani abu bane wanda ya kai ka wun ka kwatamta da juhudi da kokarin magabata bai mu kai ko harcin abin da suka gabatar ba mu duba mu ga tarihin Ibn Asakir da muka gani akan littafin shi guda daya da al-Imam Khatib al-Baghdadi Allah mashi rahama da manyan malamai wanda ga sunan gurin Allah madaukin in dai kana kwatamta kana rayuwa da littafin magabata da tarihin su to wallahi wannan allura ce zai kasance maka gani da duk wani abin da kake na bahasi ko na karatu ko na bincike akwai wanda yau kinnan nake yin shi ƙarfe 4:44 na kwanta ƙarfe 4:40 kuma tun bayan la'asar ji na fara shi kuma ko ɗaya babu wata kajiya ko wata kasala ko jin cewa na gaji ina ma cikin damuwa asuba ta yi gaugawa zawwa ne take zawwa ba zancen na gaji ba matukar mutun ya kasance shi yasa muke ga Annabi alayhi salatu wasalam yake cewa waju ila qurrata ayni fi salah an sanya farin ciki na cikin sallah mu yanzu da kasala mu sai mu ga cewa sallah ce ya shiga muna sallar da muka mera ta kai gauga kai ka huta amma shi nutsuwar shi da kwanciyar hankalin shi in yana cikin sallah imanin ne ya kai haka nan san abin da kauna shi da duk abin da aka ce san shi ya shiga cikin zuciya ta yadda Allah madaukin sarki ya sa maka ragaba shi da kauna shi to wannan abin zai kasance yin shi kamar yadda Hausa yake cewa sa kai yahi bota ciwo. Yanzu wannan ba wani zai mamakin ba cewa kai yau ana akwai kokari. To wanda suke neman duniya suke kwana a shago ko suka sa tele gaba sun hiyawa. Ba za a yi mamakin ba cewa akwai su kokari. Sai wanda ya zama na addinin Allah ne shi za a ga cewa kokari ne. Ko wanda yake neman abincin shi akwai masu sana'a da Kano-Kano suke kullun a rayuwar sa ma barcin dare ba su san shi ba. Sai daidai magaraba suke baro Kano su taho da Asuba su taho nan kullun ba su da barcin dare. To wannan ba za a yi mamakin ba wahala ce suke yi babban abin mamaki. Babu wani abin mamaki duk abin da mutum ya sa kanshi ya ce wannan sana'a shi ce aikin shi ne kuma ya sa kanshi. To ba zai ba shi wahala ba sa kai ne kawai in ya kasance mutum yana da ragabar abin. Balle ne duk abin da ya kasance na bahasi ne. Matukar na sa shi gaba in dai ba ƙare shi ba ne to ban na huta. Ko ma wani aiki ne in dai na sa shi gaba kawai kwanciya hankali na ga na ƙare shi na kammala komai na mai da shi hura. Ban san ba in fara in bar shi. Kuma ba komai ba ribatar lokaci ne. Duk abin da ka gani kana da damar shi wallahi na addinin Allah da baka san mutuwa ba yau ko gobe take zawa. Duk wasu rubuce-rubuce nan ba ruwa na ni da a yanzu su samu karbuwa ko wani ya amfana babu ruwa na. Kaga wasu ga su muna yin su da dama ba su wuce lala 40 ba amma wanda muke karatun da su ko mutum ɗaya ka ga bayyana ko ɗaya bai wuce lala 40 da 50 ba. Amma wannan bai sha mini kai ba ko ɗaya galibi rubuce-rubucen magabata da kuke gani bayan sun bar duniya. Da ke sun yi da ikhlasi sai kakkai tunanin su Fathul Bari sai al-Imam Ibn Hajj su ma lokacin da suka yi haka suke daga su sai kayan su a ɗakin su amma da yake dan Allah akai suna barin duniya kuma Allah ya dau nauyin shi zai watsa abin su samu ladan abu. To duk wanda ya san wannan hatta da sautiya da na karatu da wasu su dauka wasu su saurara wani bai bada hankali ba duk da an bada hankalin haka aka hiso. To amma ba ruwanka kaukai in dai Allah ne kake ma shi babu ruwanka da zancan sai ka tsaya sai kaga karbuwa sai kaga mutane sun so kawai yi mishi abin shi yi mishi aikin shi kamar da hura ka shiga harkar gabanka a amfana a kai shi inda zai amfana ayi kaza nan ba aikin ka bane. Da kowane littafi wanda jima shekaran jiya wani mutum daga Indonesia ya tabo ne yake ta godiya wallahi sun sa shi sosai suna jin daɗin shi suna Indonesia kasar da ta fi kowa yawan musulmai a duniya. To matukar dai in ya kasance mutum ya sa abu a gaban shi ya yi kokarin injazin shi da kuma yin shi wannan ina faɗakar da mu ne a matsayin mu tsaya mu yi abin da yake gabanmu kada ya zama na kasala da shedan. In an shigo in mun je cikin baban neman duniyanmu kowa da kokari da kazar-kazar babu ma wani kasala babu zancen cewa wani akwai kokari amma aikin Allah da aka rena shi ne kokarin da bai kai yaka ba za a ga cewa kai wani akwai kokari. Yanzu su wanda muke tare da su wasu da katara na imiya sai da zantar in suka gaya maka abin da suke wallahi sai ka tosaya musu kuma neman duniya ne na duniya ne to kai ina wanda kai Allah kake ma sai su baka tosai bai yadda lokacin shi ko daya ijtima'in ya hada musu na tajajin kowa yana gengedi yake yin shi kowa yana gengedi kwana yake a walke wani sai ya hada wata yadda kaga direbobin da na ba da misali sai ya hada wata bi barcin dare ba kuma duka minene abin to sai duniya ce wanda yake ma Allah shi ya kamata a ce ya sifanta da wannan yana kokari irin na magabatan mu Allah musu rahama. Satin da ya wuce ina ga daidai ina ne mun karanta na Abu Bakar salasun man ya khadimu Mu'az mata mai salasun wannan mun karanta shi Mu'az ibn Jabal lamma hadaratu wafa Hasan al-Basri natara daga Jabir bin Abdullah Allah rada shi yake cewa wasu wanda sun halarci hutaran Mu'az lokacin da ran shi ya halarto suka taho suka ce ikshifu anni sajafal qubba yana ce yace musu ku bude mini kofar dakin wannan daki al-qubba shine daki na tanti dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar wani hadisi wanda babu abinda zai hana ni fadar shi sai gudun ka in shiga kalkashin masu boye ilimi yana cikin hutarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shaida la ilaha illallah da ikhlasi kuma tabbasa a zuciyar shi zai shiga aljanna wuta ba ta taba shi. Kaga wannan har rai ya je huta yana isar da sakon Allah saboda a rayuwar shi yayi aikin ya ci gaba da shi. Daga Musa ibn Wardan yake cewa Mu'az ibn Jabal yayin da rasuwa ta zo mishi ya fara yana ta kuka aka ce mishi me yake saka kuka yace wallahi ba ina kuka bane saboda tsoron mutuwa ko daya ina kuka ne akan jihadi fi sabilillah zan tahi in bar shi kuma akan rabuwa da masoyana. yace wa ya ga shahul karab damuwa tana zo mishi yana cewa ikhnaq khanaqaka yana cewa dauki imaqura maqura da aka umarce ka yace fa wa izzatika inni uhibbuka ina rantsuwa da Allah mutuwa ina kaunarki mala'ikan mutuwa yana daukare yana cewa dauki yadda kaga dama ina rantsuwa da Allah kaunarka niki Hasan al-Basri ga aikin yasa zai kasance haka nan Hasan al-Basri yake cewa yayin da Mu'az mutuwa ta zo mishi sai ya fara yana kuka aka ce mishi kai kake kuka kuma bayan kai sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai ne kai kaza kai ne kuka kai kaza suna ta zanu mishi ayyukan shi yace wallahi ba ina kuka bane saboda tsoro da kashin hakuri akan mutuwa ko dan abin da ko ga ya sauko mini ko kuma saboda wata duniya da zan tahi in bari a bayana na dukiya la ina kuka ne saboda na san cewa Allah damka bi yayi damka dai cikin yan aljanna ne damka dai yan wuta ne ban san ba ni cikin wace damkan niki wannan ne kawai nake ma kuka ba rabuwa da duniya ba an rawaito daga Abdul Malik ibn Marwan yake cewa inda mutuwa ta zo mishi yayi duba zuwa ga mushrif ila rajulun wa biyadihi sawbun huwa yadrubu bihi al-maghsala yace ya laitani babban Abdul Malik ibn Marwan mun sani cewa halifa ne lokacin da mutuwa ta zo mishi rai ya kusa huta ya sanya hannun shi yana bude yana kallon tuha yana kallon wani bawan Allah yana wanke kaya yana wanke kaya yana buga su yana shanyawa yace kai tona ina ma a ce rayuwata irin rayuwancan bawan Allah ne ina wanki in samu abin da zan ci yau in ci gobe in rasa akan mulki mai mulki ne yake wannan kuka wani mutum yace mishi ya kake jin kaya kai amirul mu'minin yace abinda nake jin kaina kamar yadda Allah yake cewa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum da mulki da komai yau gashi mun bar shi da ma a ce dan wanki da guga na kare rayuwata da yahi mana alheri wannan halifofi ne masu adalci masu alheri an rawaito a wajen mutuwa shi yana zargin duniya yana cewa inna dauliki dawirki la kasir wa inna kabiruki la sagir wa in kunna minki la fi gurur yace tsawwanki mai tsawwanki duniya shine gajere kuma babbanki shine karami wallahi kin rude mu yar rabu da duniya karshen zai bar duniya abinda yake fada kenan kamar ke cikin tarihi Dimashq na al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala da an gabi ku zan yi alamar kai izziya